Revolutionary from KDSRecords.com.
Yeah. Do you know what was this about?
Leewit, baby.
Natashi naga fela sahabu bakare kai hadda sujega naga kanu okocha da su pele. I got a big dream like bomale merege to ayo wanna talk about ambition. The kind of war everybody wanna listen. Ko a hausa ko turanci ko a pidgin da mu wani daya ko ayaya masu jini. Kowa ya san lokaci fana da tsada zai barka baya har in ka tsaya wasa. Basa ido babu ruwa na da gasa. It's just a raw talent ga game za a kwata. Mu da baki muke yi wa haters confusion. Shi yasa nake shuka gobe na yanzu a lambu. Mo practice mo hard work za ka karbu. Sannan da addu'a za ka yi karfi a sannu. I do it for the love of the game. Bana raga wa hanya I go fast on my lane. Yeah. Money, power and fame. Chasing dreams day and night. Koba haka ba Dexter.
Word.
As a matter of fact.
Najima ina ta boyewa. Amanta yi ina so ina korewa. Maybe saboda shakka masu kushewa. Najima da fara yi na kasa dorewa. Yanzu na fito a fili. Na so a ce sun gane babu laifi tunda sun ki. Sigi mu bai hana a ji mu kauyuka da birni bashirin tsayawa. Koda za su zo su ma asiri. Kuce da su fa yanzu ma na fara naci. Kakar ya fure take to gaskiya fana da daci. Sai za ka fara moving sai su zo su saka doubting. Lokaci gudu yake ma brother gara maka tashi. Daɗi ko wuya muna ibada. Yayan mu kuma Allah ba su lada. Shauya kan mu cikin dare da rana. Haka we ever parent take you mommy and my father. Dare rafe wai ba tashi lokaci daya. Zafin ne ma ya sa su mai da ni gara. Na yi nisa dawowa na sihatara. The boys ever spain making yayyafi da kankara. Listen life is full of doors of opportunity. Too many doors wanna drive a nigga lunatic. I remember when the boys making fun of me. Now I got many options losing count on my ability. Now you can tell them I'm the boss. They can never see my flaw. In karya ne a gwada. To na rami mugunta na yi mata gada.
Leewit, baby.
Mix and master by KDS.